ranar Alhamis 16 ga watan 6 na wannan shekara ta 2022, da misalin karfe 9:15 na dare, mun sami kira na gaggawa daga unguwar ‘Yan Balangu Fanshekara a nan Kano, akan cewa wani mai adai sau ya caka wani matashi almakashi a wuyansa mai suna Abdulrahman Usman, ɗan kimanin shekaru 22 da ke wannan unguwa. Bayan samun wannan rahoto, kwamishinan ‘yan sanda na jihar Kano CP Sama'ilu Shaibu Duka FSI ya tura dakarun ‘yan sanda zuwa wannan wuri da gaggawa a ƙarƙashin jagorancin DPO na Fanshekara SP Sulaiman Ibrahim, tare da ba su umarnin kaiwa ɗaukin gaggawa. Sun isa wannan wuri, sun ɗauki wannan matashi, sun garzaya da shi babban asibitin Murtala da ke nan cikin garin Kano, inda likita ya tabbatar da cewa ya rasu. Wanda bayan faruwar abin, shi kuma mai adai sau ya yi yunƙuri ya gudu da adai sau nasa, wanda al'ummar gari da ‘yan sanda aka bi shi, wanda ya sadda adai sau ya gudu. Yanzu haka dai, kwamishinan ‘yan sanda ya ba da umarni a gudanar da binciken ƙwaƙwaf akan wannan lamari, kuma duk inda wannan matashi yake mai adai sau da ya aikata wannan aika-aika, a kamo shi, sannan kuma a gudanar da binciken da ya kamata.